أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. بيان حق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sake kadarta ga mu a wannan masallaci domin ci gaba da karatun mu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama, min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha. Wato sifatu sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tun daga kabbar al-harama har zuwa sallama, kamar kana ganin sifatu sallar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda yake sallu kama ra'aytumuni usalli. Wanda kuma yau muna Laraba 23 ga wata na Jumada al-Akhira, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya daidai da 26 ko ga wata na farko miladiya ta 2022. Insha Allah wannan kuma shine darasin mu na 6 a cikin wannan littafi. Mun tsaya ƙarshen inda malam ya kawo mana bayani akan abin da ya shahi, wato bayan mutun yayi kabbara ya dora hannun shi a saman kirjin shi, kuma ya sadda kanshi yana fuskantar wato inda zai yi sujada, wato farkon sallah kenan. Wanda bayan mutun idan yayi kabbara a sallah, abu na farko shine wato ka kama hannuwanka ka dora hannun hagun a saman hannun dama a saman na hagun a saman kirjinka, sannan kuma ka sadda kanka ka ringa kallon inda zaka yi sujjera, saboda nutsuwa ta same ka a cikin sallah. Ka samu nutsuwa, ka samu khushu'i, wanda kai samu ka ringa juye-juye kana waye-waye, saboda sallah ce kana wato munajati ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda wancan satin mun gani hadisai wanda bawan Allah ba zai kushe ba, wato Allah subhanahu wa ta'ala yana fuskantar shi matukar lokacin da ya zo sallah da ya ba waiwaye. Idan mutum ya yi waiwaye yana sallah ya juya, to Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai juya daga fuskantarka. Wanda kuma mun sani ko da kwa walillahi almasalul a'la, idan za a bada misali kai ne kana magana da wani, sai ya zama to kana magana kana kallon wani waje, kenan maganan ma baka bashi ba muhimmanci, shi wannan yin baka bashi ba muhimmanci. Yau zan mu tashi inda malam yace ad'iyatul istiftah, wato addu'o'i da ake yi na bude sallah. Bancin kai kabbara Allahu akbar, ka dora hannunka a kirjinka ka kalli ƙasa daidai inda zaka yi sujada, abu na farko menene zaka yi shine ad'iyatul istiftah, wato shine addu'a bude sallah da ake ce mata du'aul istiftah. To shine malam zan magani addu'o'in da ya kawo mana kala-kala wajen guda 12 wanda suka tabbata da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da yawa dai wanda muke yawan yi bai wuce ɗaya ko biyu, wani ɗaya ya sani kaɗai. To wata ran idan ka zo da wata, wani ta zai ma wannan ba haka ba Annabi bai yi. To malamai ilimi kogi ne. Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma ya ba mu ilimi mai amfani, kuma ya amfanar da mu da dukkan abin da muke karanta. Malam yace summa kana sallallahu alaihi wa sallam yastaftihu alqira'ata bi ad'iyatin kathiratin mutanawwi'a, wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana bude sallah da addu'o'i masu yawa kuma mutanawwi'a, suna da yawa kuma ga sunan kala-kala. Wanda malamai suka ce shin ad'iya du'aul istiftah da zakai ta bude sallah wajibi ce ko kuma mustahabbi ce? Kamar wajibi ne mutum sai ya yi ta, ko kuma mustahabbi ne in ya iya yi, in bai iya ba kuma ya yi sallah? Mafi yawan malamai sun taikan cewa mustahabbi ce. Saboda ni, saboda suka ce da wajibi ce sai ka kawo ta dole, da tun farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ma sahabban shi cewa to idan ka zo yi sallah sai ka ce kaza, sai ka ce kaza. Dalili akan haka suka ce hadisin Abi Huraira, yarda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi kabbara sai yayi shiru, sai shi Abu Huraira yazo ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ara'aita sukutaka qabla bayna at-takbir wal qira'a ma taqulu yace na gani yace na gama ka na fanshe ka wato da iyaye na da uwata da mahaifina ya kai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ka sanar da ni idan kai kabbara sallah kafin ka fara karatu kana kyalewa to wannan kyalewar da kake miye kake cewa to malamai suka ce inda kenan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yi ba tare da an sanar da sahabbai ba tunda shi ma Abu Huraira da Allah tabbata a gare shi sai a lokacin yake tambaya Annabi kenan inda wajibi ne dole ne yana daga cikin wajibai na sallah kenan dole ne mutum ya kawo ta kuma da addini sai ya sanar da mutane tun farkon koyi sallah magana ta malamai kenan mustahabi ce tuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gayi mushi addu'a daga cikin wanda zan magani irin Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ya karantar da Abu Huraira kenan wannan ita ce wato malamai suka ce mustahabi ne mutum ya kawo ta shine yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan zai fara sallah yayi kabbara yana bude sallar shi kenan da du'aul istiftah kuma suna da yawa kuma mutanawwi'a ce wato kala kala ce يحمد الله تعالى فيها اجكن دعاء الاستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم ينا يبن الله سبحانه وتعالى ينا يبن الله سبحانه وتعالى ويمجده ييبيش يبون كركي ويسني عليه يجنجنا ما الله سبحانه وتعالى وقد امر بذلك كما هكا النبي صلى الله عليه وسلم ياي امرني دا اي هكا ني kenan idan kai kabbara abu na farko kain ka fara sallah ka yabi Allah ka jinjina mishi kain ka fara karatu to shine zan magani kenan irin addu'o'in kuma annabi yayi umarni akan haka waye umarta shine al-musi'us salah wanda mun gane shi Khalid ibn Rafi' wanda yazo yayi bubbuga sallah shafshaf yayi ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace mishi ko ma kai sallah saboda kai ba kai ba sallah to a cikin hadisin yanda yazo a wata riwaya fa qala lahu yake ce mishi in la tutimmu salatu li ahadin minan nasi hatta yukabbir wato sallar dayan ku bazatta cika ba na farko har sai yayi kabbara bancin idan yayi kabbara wa yuhamdullah azza wa jalla wa azza wa yusni alayhi wa yaqra bima tayassara min alquran sannan idan yayi kabbara to yayabi Allah subhanahu wa ta'ala yayabe shi haka kuma ya jinjina ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya karanta abin da ya sawwaka gare shi wato na cikin alqur'ani kenan annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya karantar da Khalid ibn Rafi' wannan mai nuna sallar tashi idan ka zo sallah me zaka yi shine kai kabbara ka zo da du'aul istiftah kenan addu'a ta buɗe sallah zan mu gani wanda malan ya kawo mana malan yace wa kana yaqra taratan bihaza wa taratan bihaza fa kana yaqulu wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci yana karanta addu'a wannan tunda mun ce wajen nau'i 12 ne malan ya kawo mana anan annabi wata ran ya karanta wannan wata ran ya karanta wannan wanda da yawa a cikin karatun mu mun gani cewa malamai suka ce idan sunna ta tabbata wato mutanawwi'a kala 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 to abinda yake so abinda aka fi so ga mutun shine ka ringa zawwa da sabanin su misali idan ka kawo wannan gobe ka kawo wannan ko kuma idan kai lokaci kana yin wannan wani lokaci kuma sai kai wannan daga cikin sunna wanda suka yi ta'addudu a cikin sallah kamar me wajen kabbara sunna muka gani anan kabbara kala nawa ce kala uku kana iya kai Allahu akbar ka daga hannu tare da kabbara ko kuma Allahu akbar tukun ka daga hannu ko kuma ka daga hannun tukun ka ce Allahu akbar kenan abinda ake so ka ringa sassabawa wata ran kada ya zamanto kai kullun kawai kana yi tare da kabbara ko kuma kawai kana yin haka saboda fa'idar ta yalwatu ya zamanto kana aiki da dukkan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta haka kuma dawowa daga rukuyi rabbana walakal hamd rabbana lakal hamd allahumma rabbana lakal hamd allahumma rabbana walakal hamd suma kala hudu suka zo kenan babu lahi ya zamanto kana karanta wannan yau ka karanta wannan ka karanta wannan duka idan sunna ta zamanto ta ta'addadu malamai suka ce yana da kyau ya zamanto ana nawawa yake cewa fa kana yaqulu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa addu'a ta warko da malam ya kawo mana ita ce Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance addu'a ta bude sallah kala ta farko yana yin Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, yana cewa ya ubangiji ka nisantar da zunubaina da ni da zunubaina, wato tsakani kamar yanda ka nisantar da wato mafudar rana da mafadarta, wato al kai ne kake roƙon Allah da ya nisantar da kai da zunubinka, zunubin da kai Allah ya nisantar da su, kenan mai ma'ana ya kankare maka su kamar yanda Allah subhanahu wataala ya nisantar da mahudar rana da mafadarta. Dukan mu babu wanda ya san ina ne rana take wada, ka san ne gabas take wada, ai baka ce ba afwan yamma take fadawa, baka ce ba a yamma karshen garin nan garin ku ta fada, in kai gaba ma haka zakka, gaba ma haka zakka, babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala. To Allah ya nisantar da zunubanka da kai da zunubanka, kana wannan addu'a kamar yanda ya nisantar da mahudar rana da mafadarta. Sai kuma Allahumma naqqini min khataayaaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-dunas, wato kana cewa ya ubangiji ka tsarkake ni wato daga zunubaina da nayi, kamar yanda kake kamar yanda mai tufahwara yake tsarkake tufashi, wato misali wanda yake da tufafi misali jallabiya hwara, idan yazo zai wanke ta yaya yake, zaka ga ruwan ma sai ruwan harko da harko, wani ya gama da odi jabel da wani menene, wani in yazo sai ya dan ji kaso kilin in ya sa, saboda menene abu hori ba a so ya zamanto wani abu ya tabe shi. To haka kake roƙon Allah subhanahu wataala ya tsarkake ka, yanzu idan aka wanke horin tufa da odi jabel da wani kayan sinadari na wanki ya take wutawa sai face, to haka kake roƙon Allah subhanahu wataala da ya tsarkake ka daga dukkan zunubanka. Wannan kafin ka fara sallah irin addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake, kace kuma Allahumma ighsilni min khataayaaya bil maa'i was salji wal bard, wato ya ubangiji kai wanke mini zunubaina da ruwa, sannan kuma da was salji da galas, wa kuma wal bard da abin da ya shahi kankara. Idan menene bambancin as-salji da al-bard, galas da kankara? Anan as-salji misali mu dauke galas haka, ita kuma al-bard irin niyaji da take saukowa. To duka wannan kana neman Allah subhanahu wataala ya tsarkake zunubanka, wato daga wato da ruwa da kuma galas da kuma wato kankara da ruwa kenan mai sanyi. Saboda ni malamai suka ce abu, malamai suka ce abu idan ya zamanto yana da datti da me ake tsarkake shi da kyau, mafiya wasu abubuwa zaku gani sai an sa ruwan zahi ake wanke su. To dan me nan aka ce a wanke zunubai wato da ruwan sanyi? Malamai suka ce saboda zunubi zahi gare shi, zunubai zahi gare su, shi yasa kenan Allah ya wanke maka su da ruwan sanyi. Ruwan sanyin ma a gaba da galas da niyyar, saboda su wanku da kyau. To duk abin da yake da zahi aka zo aka samu shi ruwan sanyi ya zai kenan zai huta zai dai, shi yasa ne malam suka kawo wannan addu'a. Kenan wannan ita ce addu'a ta farko wadda malam ya kawo mana a cikin wannan fasili, ita kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta. Shine malam yace wa kana yaqulu fil fard, Annabi ya kasance yana yin wannan addu'a wato a cikin sallah ta farilla, a cikin sallah ta farilla idan yazo yake fara yake karanta wannan addu'a. Misali kai ne ka zo ka ce Allahu akbar ka nutsu, sai ka karanta Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khataayaaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-dunas, Allahumma ighsilni min khataayaaya bil maa'i wal thalji wal bard. To wa hika fara a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmaanir rahiim, kamar yanda malam zai kawo mana. Malam wannan littafin yana kawo mana shine daki daki siffar sallah a yanda tazo daga nan. Idan muka duba tun daga kabbara, bayan kai kabbara me ya kawo? Dora hannuwa. Bayan dora hannuwa sai ya kawo mana ni ka dubi inda zaka samu nutsuwa kai tsaye, kuma me zai biyo shine du'aul istighfa. To yanzu kai tsaye gaba, bayan wannan malam zai kawo mana a'udhu billahi, ya zaka karanta Fatiha, ya ka karanto bayan sura haka 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 har aje raka'a ta kare. Allah ya datar da mu. Kenan wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama addu'a da malam ya kawo mana ta farko da yake yi. Sai addu'a ta biyu, malam yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal mushriki, wato na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati ga wanda ya kagi halittar samai da kasai hanifan ina mai tauhidi ina mai tsarkaka da dukkan wasu abubuwa na bada ina mai karkata zuwa hanyar gaskiya musliman ina mai sallamawa kuma ga zuwa ga Allah subhanahu wataala wa ma ana minal mushrikin kuma ni ban zaman toba daga cikin wato wanda suke mushrikai kana farawa da wannan wato ka fuskantar da fuskarka zuwa ga mutum afwan zuwa ga wanda ya kagi halittar samai da kasa idan aka ce faqara shine kagawa ba kaga abu idan ya zamanto abu kagar shi akai to da babu shi kuma ba a gani ba a wajen wani aka yi shi Allah subhanahu wataala shine ya kagi halittar samai da kasa na'am sai ya ce inna salati lalle salloli na da nake wa nusuki da kuma yankana da nake wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin daga Allah na Allah ne duka wannan Allah subhanahu wataala ubangijin talikai wannan kana ƙara tsantsar da abin da ya shayi wato koma ga Allah da tauhidinka sallaka yankan da kake rayuwarka dukkan wasu abubuwa haka mutuwarka dukkan lillahi rabbil alamin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati tun farko ka ce ka fuskantar da fuskarka zuwa ga wanda ya kagi halittar samai da kasai kuma kana mai tsarkakewa da tauhidi kana kubuta da dukkan wata karkata ta hanyar fada kuma ka sallama zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ka zamanto ba wanda yake daga cikin ma'abota shirka ba ka ce yankanka hay rayuwarka mutuwarka dukkan Allah subhanahu wataala ne kace la sharika lahu bashi da wani abokin tarayya duka wannan kana tsarkake Allah subhanahu wataala ne shi yasa lokacin da kake sallah ya zamanto kana tadabburin abin da kake wani kada ya zamanto misali kai ne kayi du'a da istighfar ji wannan kawai ka zo wajhatu wajhi allazi fatar bakka halartu ma'anan menene ne kake wani duk lokacin da ya zamanto bun mahallarto abin da muke wadi sai zamanto muna nisantar da kanmu daga samun falala wasu falaloli da wasu rahmatar ubangiji yanzu da zaka yi ruku'i ka ringa subhana rabbiyal azim kake tadabburin cewa menene kake cewa subhana rabbiyal a'la kake tadabburi kake tuntuntuni menene kake wani ka dago kake rabbi ghafirni ya ubangiji ka gafarta mini kake wadi kake wadi wanda mafi yawa in ka duba sallar ƴan uwa kawai mutun yana yin azkar din ne kamar dai abu ne automatic kawai Allahu akbar subhana rabbiyal azim bak hankalinka ma yana wani waje shi yasa sallah abinda ake so zaman to kana da khushu'i nutsuwarka idan ka shiga sallah kawai a sallah kake cikin magabata wani bawan Allah kawashi tai ya samu wani rauni a kawashi ya zaman to sai an cire kawar tashi aka rasa ya za a yi a cire saboda su buskiti samu bacci gaba na ya zaman to yanzu ayi ma allura anesthesi ya zaman to ta kashe waje a cire matar shi ta bada shawara a bari in yana sallah saboda shi in yana sallah komi ya duniya ba ta sha mishi kai ba kawai ya juya ga Allah subhanahu wataala to kai yanzu ana kana sallah cinnaka ya cije kama ya zaka yi to baka iya bamban gama mu da irin magabata ba sai dai mu ringa kwatantawa fa tashabbahu in lam takunu mislahu in tashabbaha bil kirami falahu sai dai mu ringa kwatantawa to shi abinda yake so a sallah ya zaman to kanu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi sallah wani ba zai wuce ba da ladan sallah sai 10 cikin 100 wani biyar wani haka 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 ku zo ku yi sallah da mutum a kusa ya hika lada ku zo ku yi sallah da wani kai baka wuta ba ma da wani lada kawai dai ladan ka sabki farinda wanda sallah kuma mun gani irin falalar da yanda take Allah subhanahu wataala yana lullum kama mutum har zuwa limki 25 ko kuma watar waya 27 to wannan yana daga cikin abin da ake wadi wa bizalika umirtu yace da wannan ne aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wato masu sallamawa Allahumma antal malik ya ubangiji kai ne mai mulki kai ne mamallakin komai da kowa la ilaha illa anta babu wani abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai kai subhanaka wa bihamdika dukkan tsarkakakka ta tabbata wa bihamdika da dukkan wani yabo ya tabbata gare ka anta rabbi kai ne mahalicina kai ne ubangijina wa ana abduka kuma ni kuma bawan ka ne zalamtu nafsi na zalunci kai na zalunci raina wa ataraftu bi zambi nazo na yarda nayi ikrari na yarda da nayi zunubi faghfir li zunubi jami'an ya allah ka gafarta mini zunubai na gabaki da innahu la yaghfiru dhunuba illa anta saboda babu wani wanda yake gafarta zunubai sai kai ya allah wahdini li ahsani al akhlaq ka shiryar da ni da kyawawan dabi'u la yahdi li ahsaniha illa anta babu mai shiryarwa zuwa ga kyawawan dabi'u sai kai ya ubangiji wasrif anni sayyi'aha ka kautar da ni daga dukkan wata mummunar dabi'a la yasrif anni sayyi'aha illa anta babu wanda zai kubutar da ni da dukkan wata mummunan halaye ko mummunan dabi'a sai kai ya ubangiji labbaika wa sa'adaita na karba maka ya Allah na karba maka wal khairu kulluhu fi yadika dukkan wasu alkhairi ya ubangiji a wajen ka yake washarru laysa ilayka sharri kuma ba daga wajen ka bane ya Allah wal mahdi man hadaita wanda yake shiryayye shine wanda ka shiryar ana bika wa ilayka ni na koma gare ka ni daga kai ka halicce ni kuma gare ka zan koma la manja wala malja minka illa ilayka babu wani waje na tsira babu wata mafaka daga gare ka sai dai zuwa gare ka ya ubangiji tabarakta wato albarkacin sunayenka gabaki daya sunayen Allah subhanahu wataala masu albarka ne wa ta'alaita haka Allah subhanahu wataala ya daukaka astaghfiruka wa tubu ilayka ina neman gafarar zunubai ina mai koma gare ka yanzu kai ne ka zo kai kai sallah ka karanta wannan addu'a ka nutsu ka ji yanda kai ya fa Allah ka danganta mishi dukkan wasu yabo da ce muna halartu irin wannan abubuwa da kai tsaye in ka gani shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba dai bane da mu ba dai bane ba kawo muna zawwa dai muna sallah Allah dai ya karba mana Allah karba mana Allah karba mana wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wannan addu'a idan muka dawo nan akan irin wannan addu'o'in a kullum mutum idan zai yi addu'a ya zamanto yana i'tirafi da zunubai ya zamanto kana yarda da ni nayi zunubi ni na saba ma Allah Allah na zo ina neman ka gafarta mini kuma ka ringa ilha me ake ce ma ilha shine ka ringa naci ka ringa memeta ka ringa kaskantar da kanka dan muka duba annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi addu'a sai ya kaskantar da kanshi ya yabi Allah subhanahu wataala ya daga hannu idan za a yi addu'a roƙon ruwa hatta da kayan jiki ma ba a zawwa da masu kyau sai ya sa kayayyaki wanda zaku nuna ma Allah subhanahu wataala ku mabukata ne a gare shi nan a ciki kuma wannan addu'a zan mu gani wato bai zamantawa a danganta ma Allah subhanahu wataala sharri kamar yanda yace wa sharru laysa ilayka Allah subhanahu wataala yake yin yake dake kadarta wasu abubuwa amma baka kadarta ka danganta mishi kace sharri daga wajen Allah ne shi yasa nan yace wa sharru laysa wato ilayka shi yasa a can cikin suratul furqan yake cewa wa idza maritu fa huwa yashfi idan ya zama shu'ara idan ya zamanto nayi rishin lafiya ai horko kahin nan me yace alladhi khalaqani fa huwa yahdini walladhi yumituni thumma yuhyini walladhi la la fahinta mun sallaki alladhi khalaqani fa huwa yahdini walladhi yut'imuni wa yasqini wa idha maritu aywa fa huwa yashfini yace alladhi khalaqani wanda ya halicce ni fa huwa yahdini shi ya shirye da ni wallazi yut'imuni wanda yake ciyar da ni wa yasqini kuma yake shayar da ni kaga nan duka yana cewa wanda yake kaza yanda yake min kaza wanda yake min kaza da yazo nan wajen rishin lafiya yace wa idza maritu idan nayi rishin lafiya idan ganta ma ba Allah subhanahu wataala haka aljannu cikin suratul jinni suke cewa lokacin da aka fara juha wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada wato suke cewa su bu sani ba wai yanzu asharrun urida biman fil ardi wato wani sharri ne ake nufi bisu ce ba bisu danganta shi ba zuwa ga Allah subhanahu wataala ake nufi da wanda suke ban kasa am arada bihim rabbuhum rashada da yazo yazo shiriya kuma yake danganta musu ta Allah subhanahu wataala am arada bihim rabbuhum ko kuma ubangijin su ne yake nufatar su da shiriya amma sharri can ba su danganta shi ba zuwa ga Allah shi yasa nan yace wa sharru laysa ilayka wato sharri ba zuwa gare ka bai ke ya ubangiji kenan wannan duka yana daga cikin ladabi mutum idan zai addu'a kada ya ringa danganta ma Allah subhanahu wataala dukan wasu abubuwa na sharri mallan yace wa kana yaqulu fil fardhi wan nafl wato wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta ta a nafila kuma yana karanta ta a farilla a nafila da farilla annabi sallallahu alaihi wasallam duka yana karanta wato wannan addu'a sai ta uku mallan yace misluhu duna qawli kwatan kwacin wannan addu'a da muka ta gabata amma banda fada shi anta rabbi wa ana abduk wato kai ne ubangiji na ni kuma bawanka ne daga nan bai har zuwa karshe bai fadi sai dai mine ya kara a ciki Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika wato bai kara an gane nan duka in ka dawo farko wajhatu wajhi alladhi fatara samawati har sai ka zo Allahumma subhanaka wa bihamdika to daga anta rabbi nan bai fadin wannan sai ya cire duka wannan har zuwa karshe sai ya kara da nan ya ce Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika sai kenan yayi ya fara wato karatu an fahimta kenan wannan kala ta uku kala ta hudu mallan yace wa misluhu aidan duna qawlihi aw ila qawlihi kwatankwacin wato wannan addu'a da ta fita biyu zuwa fadai shi wa ana awwalul muslimin wato ni ne farkon wanda masu sallamawa wa yazidu sai kuma ya kara Allahumma hadini ya ubangiji ka shiryar da ni li ahsanil akhlaq ga zuwa kyakkyawan dabi'u wa ahsanil a'mal da kyakkyawan ayyuka la yahdi li ahsaniha illa anta wato babu wanda yake shiryarwa zuwa ga kyakkyawan ayyuki ko kuma halaye ko dabi'u sai kai ya ubangiji waqni anni sayyi'il akhlaq wal a'mal wato ka nisantar da ni ka tsarkake ni daga dukkan wasu mummunan dabi'a da ko kuma mummunan aiki la yaqi sayyi'aha illa anta babu wanda yake kubutarwa babu wanda yake tsarkakewa daga dukkan wasu mummunan dabi'a ko kuma mummunan aiki sai kai ya ubangiji kenan wannan ita ma ta hudu wato annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ta kenan ta biyun wannan ita ce zaka karanto idan ka zo wa ana awwalul muslimin sai ya kara da nan an fahimta sai ta biyar mallan yace subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak sumuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wannan a wannan dai ko kusan kowa ne mafi yawa in ka duba karanan littattafai mafi yawa duka wannan ake kawo a ta da irin manya-manyan littattafai daga an kawo Allahumma ba'id bayni wannan guda biyun ko uku mafi yawa su suka shara ta a bulughul maram in ban manta ba kenan wannan ita ma ta tsarkiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ka tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ka yabe shi haka kuma ka dukkan wasu wato sunaye na Allah subhanahu wataala masu albarka ne haka kuma wataala jadduka wato girman Allah subhanahu wataala ya daukaka wala ilaha ghayruka wato kuma babu wani abun ma bauta abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala mallan yace wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahabbal kalami ila Allah an yaqula al-abdu subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka ko kuma subhanaka allahumma zuwa karshe kamar yanda ya kawo a cikin lafazin wato riwaya ta cikin nasai cikin amalul yawmi wal laila kamar yanda mallan ya gwada yana kenan mafi soyuwar wato wasu kalmomi zuwa ga Allah subhanahu wataala shine bawa yace subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wanda hadisi akwai hadisi na Fudail ne ko cikin sahihul Bukhari yake gai kalmatani hafifatani ala al-lisan saqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim kenan wannan kalmomin wato suna daga cikin kalmomi ne ga sunan ɗan kadan a halashe kana iya faɗin su kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma sun fi soyuwa a wajen Ubangiji subhanahu wataala kuma masu yauni ne a saman ma'auninka sune wasu kalmomi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim shi yasa yana da kyau mutum ya ringa yin su yana daga cikin azkar din sahiya da madaice ma ya zamanto kana karanta su so 100 so dari yana daga cikin azkarin yanda suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine malam yake gamo da hadisi dan ka samu fa'ida cewa wannan kalmomi sune mafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala bawa ya kwade su sai malam yace na shidda wa misluhu aw misluhu wa yazidu fi salatil layl wato kwatankwacin wannan addu'ar dai amma yana karawa a sallar dare da mine la ilaha illallah salasan babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah kinan wannan ada idan yayi ta kahin yayi kafara zai ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya biyo da kuma Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira an fahimta kinan wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yanayi kinan wannan ta shidda sai ta bakwai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai bude sallah yana karanta Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katiran wa subhanallahi bukratan wa asila wato ita ma wannan tana daga cikin addu'a ta bude sallah alhamdulillahi kabiran Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katiran wa subhanallahi bukratan wa asila wanda wannan da yawa mar da ce ta in za a je idi ko ranar idi ana yawan karanta ta kenan wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ta shine ya kawo ma hadisi yake cewa istaftaha bihi rajulun min as-sahabati fa qala sallallahu alaihi wasallam wato wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya bude sallar shi da wannan addu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ajibtu li ajibta laha aw ajibtu laha futihat laha abwabus sama wato yayi mamaki akan wannan addu'a da ya fadi sai da aka bude koyoyin sama saboda wannan addu'a da ya gai da zai bude sallah haka kuma ta takwas ita ce alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi istaftaha bihi rajulun akhar fa qala sallallahu alaihi wa sallam laqad ra'aytu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'aha wato shi fadan kace alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kina wannan ma ta tabbata idan mutun kai kabbara zaka fara sallah kace alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi tukun kazo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wanda wannan wani daga cikin sahabbai ya gaye ta shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wato ya gani kusan mala'ika 12 suna gaugawa suna wannan musara'a wa zai fara kai wannan rubutun da yayi kenan irin falalatta wato ita ma kenan wannan ta takwas ta tara ita ma gata nan doguwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardu wa man fihin wato ya allah subhanahu wa ta'ala lakal hamdu dukkan yabo ya tabbata gare ka anta nuru samawati wal ardu wa man fihin kai ne hasken sammai da kasai da kuma abin da ke cikin su kenan bi ma'ana kai ne mai haskaka sammai da kasai da kuma abin da ke cikin su haka kuma walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardu wa man fihin wato kai ya allah subhanahu wa ta'ala kana dukkan yabo ya tabbata gare ka lakal hamdu dukkan yabo ya tabbata gare ka ya allah subhanahu wa ta'ala anta qayyumus samawati wal ardu wa man fihin kai ne kake rike da sammai da kasai da kuma abin da ke cikin su haka kuma walakal hamdu dukkan yabo naka ne Allah subhanahu wa ta'ala anta malikus samawati wal ardu wa man fihin kai ne mai mulkin sammai da kasai da abin da ke cikin su walakal hamdu anta alhaqu kai Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne wa wa'duka haqqun alqawlunka gaskiya ne wa qawluka haqqun fadakka gaskiya ne wa liqa'uka haqqun gamuwa da kai gaskiya ne wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta ma gaskiya ne was sa'atu haqqun tashin kiyama gaskiya ne wan nabiyuna haqqun kuma annabawa ma gaskiya ne wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma gaskiya ne wato wannan zan mu gani irin anan falala annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wan nabiyuna annabi bai cikin annabawa kuma aka karo aka ce wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin wato zikrul am zikrul khas ba'da al-am zikrul khas ba'da al-am wato an abince su a cikin annabawan kuma aka zo aka ƙara kadaida shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu ya allah subhanahu wataala gare ka ne mai kauya wa alayka tawakkaltu gare ka ne nake dogara da kai ne nake dogara wa bika amantu da kai ne nayi imani wa ilayka anabtu makoma ta zuwa gare ka ce wa bika khasamtu idan wani abu ya same ni jayayya ga kai ne nike kai kuka na wa ilaika hakamtu haka hukunci na zuwa gare ka anta rabbuna kai ne ubangijin mu wa ilaikal masir wato dukkan mu zuwa gare ka zamu koma faghfir li ma qaddamtu ka gafarta mini abinda na gabatar wa ma akhartu da abinda zan yi gaba wa ma asrartu da abinda nayi a boye wa ma a'lantu da abinda nayi a bayyane wa ma anta a'lamu bihi minni da abinda kai ka dai ne ka sani shiga madani antal muqaddimu ya Allah subhanahu wataala kai ne na farko wa antal muakhiru haka kuma kai ne na karshe babu karshe sai kai anta ilahi kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu abinda ya cancanta amma bauta da gaskiya sai kai wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim aw illa bika wato babu wata dubara babu wani karihi sai dai zuwa gare ka ya ubangiji wato wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kasance yana karanta ta kina wannan adda ita ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kasance yana karanta ta wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallama fi salati al-layli ka anwa'id atiya wato kuma a cikin sallar dare malam yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta wato wannan wanda zan mu ambata kina wannan ta tara تقوم يتي اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وتوانا إتما أتأكنت ويا أبنجي جبريل لميكائيل لإسرافيل فاطر السماوات والأرض وانديك أجيح للتسميد كالسي عالم الغيب والشهادة أبنجي ديسان جي bi gabaki daya anta tahkum bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun kaine kake hukunci tsakanin bayinka game da abin da suke samu na sabani ihdini li mukhtalifa fihi min alhaqi ka shiryar da ni da dukkan abin da aka samu sabani wato na gaskiya kenan bi iznika da izininka innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim domin kai Allah subhanahu wataala kaine kake shiryar da wanda kaga dama zuwa ga hanya wato mafificiya siratul mustaqim wato hanya madaidaiciya wato wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta malam ya khassashe ta cewa a salatul layl kenan sallar dare malamai suka ce nan dan me yasa aka ce jibril wa mika'il wa israfil ba kawo ba malaikan mutuwa wani ne malaikan mutuwa azrafil akwai ruwaya da ta zo azrafil amma hadisi ne da rafi wani wani yace ta kaga ana magana wannan ka kusanto malaikan mutuwa tayyiba ta 11 kana yukabbiru ashara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kabbara so 10 wayuhmad asharan aw yuhammid asharan wayusabbih asharan wayuhallil asharan wayastaghfir asharan yaqulu allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini asharan wayaqulu allahumma inni a'udhu bika min ad-dayq yawm al-hisab asharan wato annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ta 11 ta kusan karshe yana yin kabbara so 10 الله أكبر الله أكبر سبحان الحمد لله الحمد لله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله استغفر الله استغفر الله سبحان كما يتي اللهم اغفر لي وهدني وارزقني وعافني شما سبحان اللهم اغفر لي وهدني وارزقني وعافني اللهم اغفر لي وهدني وارزقني وعافني هكا كما يقرا ده اللهم اني اعوذ بك من الضيق يوم الحساب يا الله سبحانه وتعالى انا نيمن صري غريكا game da kuncin ranar wato hisabi shi ma so goma kinan ita ma wannan wato tazo annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kasance yana yin ta haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ta 12 wanda malam ita ce kawo mana yana yin Allahu akbar salatan والذل ملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة واتو الله سبحانه ينا يبن الله ينا تيا الله أكبر الله أكبر الله سبحانه وتعالى ما أبوتم ملكي وانت ملكي دكا نا الله سبحانه وتعالى هكا الجبروت والكبرياء والعظمة الجبروت أبن ديشاهي القهر والسلطة دكا وني واتو أبن ديشاهي قوة كاربي دب iko na Allah subhanahu wataala ne da dukkan wata azama ta Allah subhanahu wataala ne kenan wannan ita ce ta 12 malam ya kawo mana su 12 addu'o'i na bude sallah kenan abin da yake shine idan wannan gai wata rana ka sake ka gaggama wanda ake yi cikin dare ita ma kai wanda kuma ake yi wato ba cikin dare ba ita ma wato kai lokacin ya nan sai ko mu kara fasalin nan karamin sai malahi yace alqira'a bayan kai addu'a bude sallah mi zakka fara karatu zakka fara shine malahi ya kawo mana karatu ya zaka yi yace summa kana sallallahu alaihi wa sallam yasta'idhu billahi ta'ala fa yaqulu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya karanta ɗaya daga cikin wannan addu'o'in sai ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar yanda zai kawo mana wato sigogin shi sai yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato yana neman tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala daga shaytani wanda yake ar-rajim min hamzihi na daga abin da ya shahi malamai suka ce menene alhamz shine dukkan wasu abubuwa na shedan idan ya taba mutun sai ya samu ya zamanto 19 junun hauka ya zamanto gashinan dai to shine malamai suka ce hamzihi suka ce wa nafhihi haka kuma abin da ya shahi nafhihi idan ya maka busa sai ka zamanto kana da girman kai game da abin da ya shahi komi kawai kai girman kai ne addini girman kai komi girman kai wa nafsihi wannan da ta shi kuma idan ya maka nafsa in shi ma to fiko sai ya zamanto kawai ka zamanto kai kana dukkan wasu abubuwa na shedanci ka zamanto wani sha'iri wani mawaki zamanto ba abin da kake wadi sai wake kuma waka ma baka yi ba ta addini irin wanda zan magani malamai ai suna yin wake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana da me mushi Hassan bin Thabit wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaban shi ma yake cewa ihjuhu wa ruhul quds ma'ak wato kai muhajama su kai kai yake su da bakinka Jibril yana tare da kai to in ya zamanto wake ne na addinin musulunci wannan ba wallahi amma duk wanda ka gani sabanin haka to shedani ne ya mishi wani wannan ya dan tufe shi haka ne sai sa Allah subhanahu wa ta'ala dama yace wa shu'arau yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna yaquluna ma la yaf'alun to wannan duka yana daga cikin tabin aljani idan kaga wannan kawai aljani ya taba mata wa kana ahyanan annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yazidu fihi fa yaqulu yana kari akan wannan yace a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim thumma yaqra bismillahir rahmanir rahim wa la yajharu biha wato annabi sallallahu alaihi wasallam tarin yazo sai yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi sai ko kuma ya kara da a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi sai kuma yace bismillahir rahmanir rahim tukunya kuma bai bayyana su tukun bai bayyana su an fahimta kenan ba a yin sa a bayyana yawa zaka gani wasu la Allah ka je wani gari misali irin Maroc zaka gani bismillah suna bayyana ta to duka wannan sabanin fahimta ne akan abin da ya shafi addini amma abin da yake ya tabbata daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka asirta su shi yasa da yawa wasu limamai in akai kafara zaka ji sun kyale suna yin du'a wa istifta kuma dai su ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wani kuma in mai kuran yana da ƙari ma zaka ji kasa can kamar kana jin yana addu'a bude sallah da kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to kunya ka bata sallah kenan idan zaka yi sallah ba kawai ka zo ba Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar kadaka ta kai subhanakallahumma wa bihamdika mun gani farko Abu Huraira ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan shirin da yake yi tsakankanin kabbara da kira'a kenan ai shiru ne yake hasabai suka hankalta cewa akwai wani abu da yake gwani kenan ya zamanto idan akai kabbara kai iya wargudu amma kada ka zamanto sai ka ce waye ka karanta duka wannan sai wani ya tuna maka ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ka san akwai a masallatai ya wanda yace ko limamin ya mance ko kuma su ce ya mance sallar ba jahariya ba mai bayyana karatu bane su ce ya manta ba abu ya fara karatun shi a ciki kenan ka zo ka sha misali wannan allahumma lakal hamdu anta nuru samawati kai sai wannan nawa ko minti da alƙalla kai minti ɗaya ko sai wani 40 to ka zo kan kai shiru kana yi kafin kai ka zo kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka san an yi minti ɗaya to kaji biyu ma wala yanzu to a cikin masallaci ba shakka wani ya ce ma subhanallah kawai ta zai ka manta akwai masu nan da nan a tabo liman nan da nan Allah ma suke wasu liman ya yi kuskure su gyara musu Allah don sana wani limami ne ya zo ya yi shiga yana karatu ya karanto kasa sai ya bace kawai duka masallacin kaza ake tuna mashi raka ta biyu ya je can karshe ya dauko can ciki ya dauko yake sha
yace to bari ya gani ya bace anan wa zai tuna mishi
to wannan shi ma dai bai ba insha Allah kenan dan zan mu tsaya sai sati mai zuwa idan Allah subhanahu wataala ya kai mu da fatan abin da muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana da wannan littafin muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da muke karanta ya amfane mu gabaki daya Allah sa ya amfane mu kuma ya zamanto muna aiki da abin Allah ya kaddarta mana samun ikon aiki da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين